We have been tumbling around each other for quite a time. When you were coming around, I didn't feel like we tried.
Your heart was shy and so was I. You found my weakness right. As time went by, we walked the line. You made us go insane.
I feel like you wanna taste the tickles over my face. Let me direct you the way. I know you want it to stay.
Your heart was shy and so was I. You found my weakness right. As time went by, we walked the line. You made us go insane.
Da 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 da